Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalot FM. Sai tashar mu ta View Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Ana kuma iya kama shirye-shiryen mu kai tsaye da kuma waɗanda suka gabata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci na yau Talata 10 ga watan Disamba shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da shirye-shiryen namu. Kamun mu sanduma cikin shirin, Ka'almasi fara mana da kanin labarai.
To Yusuf, ana kyautata zaton jagabannin yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai za su yi shelar gabatar da takardar tsige shugaban Amurka Donald Trump a yau din nan. Shugaban Amurka Donald Trump da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo za su tattauna a yau din nan Talata da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov a birnin Washington. Sannan zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar yan yawon bude ido 6 sanadiyar amintan dorin wuta a kasar New Zealand.
To kanin labaran kenan, muna kuma tafe da cikakkun labarai. Haka kuma muna tafe da rahotanni. Idan muka shiga cikin shirin, za ku ji cewar wai me ke kawo karuwar ma'aikatan bogi a ma'aikatan gwamnati a matakai daban-daban.
Su kuma kananan ma'aikata tunda su ake sa su su yi, su ma sai suka zo suka kakkara nasu. To shi ya sanya kowane rukunin gwamnati yanzu in za a yi bincike akan ghost workers.
Shin ana iya cewa wai ana mutunta rayuwar dan adam a kasashen Afirka, ko kuwa wasu tsararru ne kawai ke samun kariya ga haƙoƙin nasu?
Kamar yadda ake kare diputoci da rigar kariya, kamar yadda ake kare ministoci da shugaban ƙasa, yadda dokoki suka tanadi ake kare waɗannan gungun ma'aikata, to haka ya kamata.
To muna tafe da cikakkun rahotanni, kana kuma za mu kawo muku shirin noma tushen arziki wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar. Amma duk kafin nan sai mu gyara zama domin mu ji Ibrahim Ka'almasi da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Ana kyautata zaton jagabannin yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka za su yi shelar gabatar da takardar tsige shugaban Amurka Donald Trump a wani taron manema labarai da safiyar yau din nan a gogon Washington da kewaye a ginin majalisar Capitol Hill. An tsara cewa shugabannin kwamitocin majalisar wakilan na shari'a da na bayanan sirri da na harkokin waje da na harkokin cinikayya da na duba ayyuka za su kasance a wani taron manema labarai, inda aka ce za a bayyana matakai na gaba game da binciken yuwuwar tsige shugaban. Wannan na zuwa ne bayan da kwamitin shari'a ya kammala zaman saurare jiya Litini, inda chairman din Gerald Nadler ke cewa yunkurin Trump na abin da ya kira tabkar rashin gaskiya saboda ya ci zaɓe wata babbar barazana ce ga tsaron ƙasa. Shugaban Amurka Donald Trump zai haɗu da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a yau ɗin nan Talata a wajen tattaunawa da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov da ke kawo ziyara a nan Amurka. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce wannan babban jami'in diplomasiyyar ƙasar Rasha ɗin, wato Lavrov, zai so a tattauna ne kan makomar dangantakar bai ɗaya ta ƙasashen biyu da kuma halin da ake ciki a ƙasashen Ukraine da Syria da dai sauransu. Wannan ganawar na zuwa ne a daidai lokacin da hulɗar bai ɗaya ta Amurka da Rasha ke tsami sanadiyar zarge-zargen shiga sharaba shanu da ake ma Rasha a harkokin zaben Amurka. Wani rahoton na bincike musamman na Robert Mueller wanda ya binciki zargin da ake marasha na yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2016 ya ayyana cewa lallai kasar ta Rasha ta yi shishigi a zaben dan amfanar Trump. Rasha dai ta karyata zargin. To karfa a shafa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar wasu 'yan yawon bude ido shida sanadiyar aman tandirun wuta da wani dutse yayi a tsibirin White Island na kasar New Zealand. Hukumar 'yan sandan kasar New Zealand ta ce mamaci na baya-bayan nan ya rasu ne a wani asibitin Auckland da dare, kuma baya ga mutane shida din da aka tabbatar da mutuwar su, wasu mutanen kuma takwas sun bace bat kuma ana ganin su ma mutuwar su kai, sannan kuma akalla wasu mutanen 31 sun ji raunuka. Rashin kyan yanayi a tsibirin na White Island ya sa masu aikin ceto sun kasa komawa tsibirin don neman waɗanda ke raye. Wata cibiyar nazarin ƙarƙashin ƙasa mai suna GeoNet ta ce har yanzu akwai yiwuwar sake faruwar aman wutar da kashi 50 cikin 100 cikin sa'o'i 24. Kotun tabbatar da adalci a duniya ta fara wani zaman shari'a na tsawon kwanaki uku mai cike da abin tarihi a yau ɗin nan Talata kan zargin kisan ƙari dangi da ake ma gwamnatin Myanmar saboda murƙushe musulmin Rohingya da sojojin ƙasar suka yi a shekara ta 2017. Wannan shari'ar ta biyo bayan shigar da ƙara a watan jiya a kotun Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Hague da ƙaramar ƙasar nan ta Afirka ta yamma wato Gambia ta yi a madadin ƙasashe 57 mambobin ƙungiyar musulmi ta OIC. Ƙasar ta Gambia dai na zargin ƙasar Myanmar ne da saba ma ƙuduri na shekara ta 1948 na hana kisan ƙare dangi. Yan Rohingya wajen 700,000 sun tsere ta wajen ƙetare kan iyaka zuwa ƙasar Bangladesh a watan Agusta na shekara ta 2017 saboda kaucema shirin halaka su da sojojin ƙasar suka yi, sanadiyar wasu harharen da mayakan Rohingya suka kaddamar a jihar Rakhine ta yammacin ƙasar. Yau ɗin nan Talata, 'yan sanda a jamhuriyar Czech sun ce wani mahari ya harbe wasu mutane shida har lahira ya kuma raunata wasu biyar a wani asibiti da ke gabashin ƙasar. Harbe-harben sun faru ne da misalin ƙarfe 7 na safe agogon yankin a ɗakin jiran likita na asibitin da ke birnin Ostrava. Daga bisani 'yan sanda sun ba da sanarwar cewa maharin wanda aka gano cewa ɗan shekaru 42 ne shi ma ya mutu.
Da Ibrahim Kalmasi Garba da labaran duniya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotannin namu. Wata babbar matsala da ta zama ruwan dare a ma'aikatan gwamnati tun daga tarayya har zuwa gwamnatin ƙananan hukumomi a Najeriya. Ita ce matsalar ma'aikatan ɓoye wanda ba a ganin su a zahiri sai dai a rubuce. Baya ga irin ikirari da gwamnatoci ke yi na cewar suna yakar ayyukan zamba, cin hanci da rashawa, amma har ya zuwa yanzu ba a san gaza magance ƙaramar matsala a cikin yakin nasu a cewar masana. Lawal Isa Ikara ya bai yi kusa a gwiwa ba ya haɗa mana wannan rahoton.
Hauhawar samun ma'aikatan bogi a hukumomi da ma'aikatan gwamnatoci daban-daban a Najeriya na ƙara jawo hankalin manazartan da ke ganin akwai aiki tukuru. Maganar samun ma'aikatan bogi dai a ma'aikatu daban-daban a Najeriya a iya cewa ta riga ta zama ruwan dare a Najeriya ta yadda kusan duk lokacin da aka yi bincike akan bankaɗo irin waɗannan ma'aikata. To ko me ke rura wutar wannan matsala ta ma'aikatan bogi a Najeriya? Barista Elzubair Abubakar lauya ne mai zaman kanshi.
Dama tun farko an so mu samu ma'aikatan boge ƴan kaɗan ne lokacin mulkin Yakubu Gawan. To amma da mulkin siyasa ya zo sai abin ya ƙaru. Yanzu kuma ba a magana saboda kowane rukunin gwamnati yanzu a Najeriya akwai ma'aikatan boge. Ba komai ke kawo su ba. Haɗama ne na manyan ma'aikata. Suke haɗa kai da kashiya-kashiya waɗanda su kuma waɗancan ƙananan ma'aikata ne don a shigar da sunayen da ba na ma'aikata ba lokacin da za a biya kuɗi a cire kuɗaɗen waɗannan da aka shigar da sunan su don su karu akan abubuwan da su suke so su kuma ƙananan ma'aikata tunda su ake sa su su yi su ma sai suka zo suka kakkara nasu to shi ya sanya kowane rukunin gwamnati yanzu in za a yi bincike akan ghost workers zaka ga cewa an zakulo dubbanni ne ma
shi kuwa mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun Komar Muhammad Awwal na mai gida cewa yi matsaloli uku ne dai manya ke kawo maganar ma'aikatan boji a wannan kasa
akwai handama da babakire na shugabannin waɗannan ma'aikatu da ake samun ma'aikatan boji na biyu akwai rashin kulawa daga ɓarayin gwamnati ka gane na uku akwai ƙarancin albashi wannan albashi zaka ga wata ma'aikatan kaji an ce suna karban 50,000 a wata wani kaji an ce 70,000 wani kaji an ce haka sai albashin yake gashi nan barkate bashi da tsari to waɗannan abubuwan su ne suka hadu suka haifar da cusa ma'aikatan bogi a cikin ma'aikatun gwamnati na tarayya da na jiha da na ƙananan hukumomi
to ko ta yaya za a kawo ƙarshen wannan matsala ta ma'aikatan bogi a Najeriya ga abinda barista Elzubair ke hange
to abinda za a yi shine da farko a tsaftace daukan aiki yadda ake daukan aiki a Najeriya shine matsala kiran da zamu yi ma gwamnati a yi bincike mai tsanani a shigar da harkar na'ura ciki a tsaye da wannan abun kuma a review na civil service rules to na karshe kuma waɗanda aka same su da hannu a hukunta su don har yanzu ba a hukunta kowa ba tun daga 75 din nan har zuwa yanzu
shi kuwa Komar Awwal na mai gida cewa yake gwamnati dai sai ta tashi tsaye musamman ma dai ta hanyar samar da wani rumbun bayanai
hanya da za a fita zaman fita shine guda daya gwamnati ta tsaya ta kirkiri wani single database da zai capture din duk wani data na wani ma'aikaci kai ba ma ma'aikaci ba duk wani dan Najeriya wanda da an sa sunanka zai fitar da bayananka da addressin ka da komai in kana aikin gwamnati za a gane in baka aikin gwamnati za a gane ka haka ma IPPS din da aka fito da shi gwamnati ta yi kokari akan wannan tsari sanadiyar IPPS din zaka je kaga an kira ka an baka appointment letter amma appointment letter din tana rijin wajen shekara 5 da ta wuce ba kai kuma yau aka baka
Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to ya akai dan auri me ya faru wallahi shugaban ni kutuna rabana yayyuku rabana yayyumu garagamar mahanku jammu kuke bunku muke shin ina za ku da mu ku tausaya mana hakan
to Allah ya kyauta a gaida Lawal Isa Ikara daga Najeriya sai jamhuriyar Niger a duk ranar 10 ga watan Disambar kowace shekara Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar domin wayar da kan al'umma da tunatar da mahukunta akan muhimmancin kyautata wa rayuwar bil'adama a doron ƙasa wakilin muryar Amurka Suleimani Barma ya hada mana rahoto akan muhimmancin wannan ranar
kare haƙin dan adam na daga cikin ayyuka mafi hadari a yau a duniya saboda yadda wasu ke farautar irin waɗannan jami'ai da zummar katse masu hanzari mafari kenan hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH ta shirya taron muhawara domin tantauna wannan batu Asman Musa na daga cikin kwamishinonin wannan hukuma
in muka tsaya muka diba a duniya suna da yawa yanzu a yanzu ma da muke wannan taron suna da yawa waɗanda suna cikin mawuyancin hali akwai waɗanda aka kama akwai waɗanda an dauke su an badda su ba san inda suke ba akwai waɗanda kuma suke cikin gidan kaso ba nan Niger ba ma misali sai in ce duka halcan Nations Unie akwai dokoki waɗanda sun ka sa hannu na cewa sun dauki alƙawarin za su kiyaye duka wani taka haƙƙin ɗan adam da ko kuma wani wanda ya zamana yaƙin shi shine shiga haƙƙin ɗan adam an kiyaye da shi
domin magance irin waɗannan matsaloli Gwamnatin Nijar ta aike wa Majalisar Dokokin Ƙasa wani ƙudurin dokar da ke hangen samar da kariya ga jami'an kare haƙƙin ɗan adam a wannan ƙasa matakin da Muhammad Bashir na gamayyar ƙungiyar Rezo Esperance ke ganin yayi daidai.
Kariya in aka same ta za ta iya ba da walwala ga wannan aikin kare haƙƙin ɗan adam da lurarka da ilimin da Allah ya baka kuma da kuzarin da Allah ya baka kace zaka kawo gudunmuwarka dan ka a tozarta wani ko a cima wani mutunci gabanka ko a mashi wulakanci gabanka ba tare da haƙi ba ba tare da abinda doka ta tanada ba
kare haƙin dan adam aikin sa kai ne dake daya daga cikin gimshikan demokradiya saboda haka mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Masudu Ibrahim ke jan hankula
to ya kamata a ce kundin tsarin mulki an yi aiki da shi 100%. Sauran dokokin ƙasa an yi aiki da su 100%. Kamar yadda ake kare jami'an diplomasiya ƴan waɗansu ƙasa da ke a nan zaune a ƙasar mu, kamar yadda ake kare diputoci da rigar kariya, kamar yadda ake kare ministoci da shugaban ƙasa, yadda dokoki suka tanadi ake kare waɗannan gungun ma'aikata, to haka ya kamata a ɗauki dokar da ya kamata ita ma ta kare haƙƙi na masu kare haƙƙin bil'adama.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa jami'an fafutuka sama da 20 ne suka hallaka a shekarar 2016 a dalilin aikin kare haƙƙin ɗan adam. Sabili kenan hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa CNDH da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Turai da gamayyar Rifat Nijar suka fara yunkurin ƙarfafawa majalisar dokokin ƙasar ta Nijar gwiwa a shirin samar da kariya ga masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Nijar.
Rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu, mutuwar mu a yau da gobe ta zamo nomin waɗansu, yau yawanmu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu, ƙuri'unmu a yau.
To a gaida Sule Mumuni Barma, masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Inda agogo muke cewa yanzu karfe 10:16 na sanyin safiya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariya, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To shirin na wannan baku zai leƙa ni a yankunan ƙananan hukumomin Shiroro da kuma Rafi a jihar Niger, Nigeria, domin duba yadda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa suka tarwatsa makiyaya da manoma da ke zaune a wannan yankin. Al'amarin da masana tattalin arziki suka ce koma baya ne ga tattalin arzikin Nigeria bisa la'akari da yadda ake noma tarin amfani gona da kuma tarin makiyaya a wannan yanki.
Dole kawai sun gudu sun bar amfanin gonan, sun bar gidajensu kawai dole, saboda yanayin abin ya wuce ya kai lahaula ga walaka.
Ba wani dabba, duk wani dabba daga gani a wajen yana hannun barawo ne.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla, a cikin makon da ya gabata ne dai dubban mutane da akasarinsu manoma ne da makiyaya da ke zaune a yankunan ƙananan hukumomin Shiroro da Rafi a jihar Niger, Nigeria suka tsere daga gidajensu a sakamakon hare-haren da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa suke kai masu. Rahotanni dai sun bayyana cewa 'yan bindigan sun auka garuruwan kukoki a yankin ƙaramar hukumar Shiroro da kuma Madaka a ƙaramar hukumar Rafi, al'amarin da ya haddasa mutuwar mutane da dama tare da yin awan gaba da hakimin Madaka da ke ƙaramar hukumar Rafin. Kamar yadda sakataren hakimin Madakan Malam Idris Zakari ya yi ƙarin bayani.
A gefen daddare misalin ƙarfe 10:08 kana zaune a gidan hakimin Madaka, ce da bara'in ta'adda sun shigo garin Madaka, suna zuwa suka ɗauki hakimin Madaka, kuma sun ɗauki iyana, sannan sun shiga sun kama dagacin Madaka, sannan kuma sun ɗauki yaran garba ɗan zabe su ma mazaje guda biyu. Akwai wani aiki da ake a unguwan Magiru wanda yake na magana gudan dalman ne makaranta da za a gina, ainihin injiniya mai buga bolan shi ma sun shiga a matakin shi sun ɗauke shi. Akwai wani Alhaji Kallama na wani mai shago shi ma sun shiga sun ɗauke matan shi.
Yanzu to ya batun amfanin gonan ku?
To yanzu amfanin gona dole za a wace a bar shi, tun da gari ba lafiya yanzu dukkan matayen mu da mazaje kowa ya gudu ya bari, wasu sun yi ɗan dogaro, wasu sun yi kazara, wasu sun yi mina. To mu da abin ya shafa ka ga dole bayan da za mu yi domin ba mu san halin da 'ya'yanmu da shi mai gidana yake.
Yanzu shi hakimin yana ta hantare da su. To shi ma dai Alhaji Usman Erana da ya fito daga yankin ƙaramar hukumar Shiroro ya ce lamarin fa ya kai intaha, domin kuwa hatta ranar Litinin ɗin nan da ta gabata 'yan bindigan sun yi awan gaba da wasu turawa guda biyu da ke aikin hanya.
Muna cikin yanayi na firgici da tashin hankali a area mu gabaki ɗaya.
wani area kenan
area abin da ya shafi hayin yankin Lafa Erana Galadima Kogo Madaka Kokoki Basa Alawa Kurebe Kushaka so duk wannan wurare su ne manyan wurare da zan iya fadi amma akwai kauyuka wanda yanzu bandit din sun ta da kauyuka yafi kauye 50 wanda mutanen suna zaune ne yanzu a bukoki ba inda za su zauna kamar a Erana akwai mutum fiye da 7,000 wanda ƴan kananan yara wasu ma mace ta haihu a waje suke kwana suna rufe leda
yanzu ba maganan ma batun kayan amfanin gona kenan
a maganan kayan amfanin gona dole kawai sun gudu sun bar amfanin gonan sun bar gidajensu kawai dole saboda yanayin abin ya wuce ya kai lahulu ga wala kauti din yanda kake tunanin abin ya wuce tunanin nan
to yanzu wani hali ake ciki
yanzu haka yau da safen nan kaman bai fi minti 10 ba mutanen nan sun zo da mashina kusan 40 da wani abu sun zo akwai aikin hanya da gwamnati ke daga bakin kogin Shiroro zuwa Galadima Kogo zuwa Erana so akwai turawa da ke da ma'aikatan kamfanin tractor wanda suna zaune a wurin sun zo yanzu ba dade ba sun zo sun kwashi turawan nan guda biyu da mashina fiye da guda 50 suna halbe sun wuce da turawan nan yanzu maganar
yau litinin din nan da muke
yau litinin din nan yanzu ga da muke magana da kai bai fi minti 5 zuwa 10 ba da suka wannan abu idan ba wai gwamnatin tarayya ta shigo ba babu inda ya gagara a kan yanayin da muke ciki mutane yanzu iya inda ka gani ne akwai mutum tsakanin mata da maza da yara mutum fiye da 7,000 a cikin garin Erana 7,000
ƴan
gudun hijira wanda suna zaune ne a Erana babu yadda za su suna zaune ne ba ma su da gida idan suka sami kango da aka kai gini aka kai window label suna amfani ne kawai da buhu su sa kawai a saman window nan suna kurkudawa kamar suna
a dan kara
kuma ana sanyin huntura akwai jirajire akwai wanda ma suna tahiwa yanzu haka
to su ma dai Fulani makiyaya dake zaune a wannan yanki lamarin ya shafe su matuka inji mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Hussein Boso
babu ba wani dabba duk wani dabba da ka gani a wajen yana hannun barawo ne dawa ka dabba da haka duraren nan dazuzzukan nan abin da ya kamata mai girma gwamna ya sa a tsaftace dajidan dazuzzukan nan waɗannan miyagun mutanen su koma inda suka fito ko kuma a kamar
su da adadin yawan shanun da aka kwashe muku a wannan
to lallai banda alƙalam din ainihin haƙiƙani amma kam wallahi bi sarfotin da muke samu wallahi dabbobi masu yawa aka tafi da su saboda haka hanya kawai ita ce gwamnati ta tsaya da san cewa akwai gwamnati kuma jiya da muka yi kira da Fulanin mu cewa tafiya rani da ake ana gudu da shanu ana halakawa a daina gwamnati ta yi mashayan ruwa ya zama kowa ya zauna a jahanci inda yace kala ya zauna nan amma idan suka yi sata arewa sai su tafi da su kudu su je su sayar saboda ka tafiyan da ake bari suna yi a wuri na tafiya ne wanda za su je su halaka dukiyar jama'a
yanzu me yake kiran ka musamman da su Fulanin da manoman a wannan matsala wannan wuri da wannan matsala
su haɗa kansu su bar duba kabila kaza ne suna ɗora ma juna laifi
to rundunar ƴan sandan Najeriya dai ta ce ta ƙara tura jami'an tsaro a yankin kamar yadda kakakin ƴan sanda na jihar Niger DSP Abubakar Dan Inna ya tabbatar haka zalika ita ma gwamnatin jihar Niger ta ce lamarin ya dame ta kuma tana ɗaukar mataki inji kwamishinan harkokin kananan hukumomi da masarautu na jihar Abdulmalik Sarkin Daji
ba an yi shiru bane ana kuma daukar matakai sannan mutanen nan kuma ana kama su to amma abin da ke ciki tsare-tsaren da ake bi da hanyoyin da ake bi wajen ganin an shaka al'amari abu ne da bazan faɗa maka ga yanda yake ba domin abu ne da ya shafi hikimomi na harkan tsaro to kaga bai yiwa ko ka sanar da abokin gaba ga shirin da kake akan shi don kai haka ai ka ba shi kariya
to jama'a yau ma dai abin da ya sauka kenan a cikin wannan shirin sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da Julie Gresham mai hada sauti Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya
wagai da na batsari yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email
sakamakon na farko ya fito daga Ali Abdullahi Durumbaga da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak gabaɗaya suka ce salam VOA Hausa muna kira ga tubabbun mayakan Boko Haram da aka yaye a kasar Niger da suka su rike amana kuma su sa tsoron Allah a zakatansu ya zama sun yi bankwana na har abada da wannan mummunar aqida da asanadinta a rayuwar miliyoyin al'umma suka tagayyara. Dubban yara suka zama marayu, dubban mata suka zama zaurawa, da fatan al'umma za ta yi maraba da dawowarsu cikin mutane. Sai kuma sakon Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau Dallatu yace assalamu alaikum VOA Hausa, muna fata kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC za ta yi amfani da bayyanannun hujjoji da suka bayyana a shari'ar da take yi a tsakanin gwamnatin kasar Myanmar da musulmai yan kabilar Rohingya marasa galihu a kasar. Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga yace muna jajantawa Dakarun Niger a bisa harin da ƴan bindiga suka kaddamar akan wasu sojojin kasar waɗanda suke aikin wanzar da zaman lafiya a yankin jihar Tawa. Da fatan sojojin kasar za su sauya salon yadda suke yakar ƴan bindiga da suka zame wa kasar karfan kafa. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Babawo Mato mai addu'a tare da Malam Maniti Nau tashar Toka mai addu'a da kuma Abdulaziz dan Goga ungwar sarkin noma mai addu'a. Suka ce muna fatan mika sunan Muhammad Nami da shugaba Buhari yayi zuwa majalisa domin nada shi a matsayin shugaban ma'aikatar kula da tara kudin haraji na kasa. Muna addu'a Allah ya sa wannan nadi ya zama alkhairi ga al'ummar kasar mu Najeriya gabaki daya, to amin. Sai kuma sakon gurmu na gaba wanda yace muna fatar wannan kotu ta duniya za ta yi wa dukkanin masu hannu wajen cin zarafin ƴan uwa musulmi Rohingya hukunci daidai da abin da suka aikata. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya da Sani mai lengelenge dan Asabe mai fata ya wuri. Sai kuma sakon mu na gaba yace muna jinjinawa kasar Zambia dangane da hukunta da ta yi na gurfanar da jami'ai da sojojin Myanmar a gaban kotun binciken manyan laifuka ta duniya ta ICC bisa zargin kisan gillar musulmai tsiraru a kabilar Rohingya. Kungiyar musulmai ta duniya OIC da ma sauran kasashen Larabawa irin su Saudi Arabia da Iran an ji kunya. Sako daga Usman Shitu Mahuta.
To masu sauraro, kun saurari sakonnin masu saurari wanda Aishatu Ma'azu ta karanto mana kai tsaye. Yanzu kuma bari mu ba ka almasi dama ya kawo mana labaran duniya amma a takaice.
To a takaicen, yanzu dai jagabannin yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka sun yi shelar gabatar da takardar tsige shugaban Amurka Donald Trump a wani taron manema labarai da safiyar yau din nan Talata a gogon Washington da kewaye a ginin majalisar wakilan na Capitol Hill. Shugaban Amurka Donald Trump zai haɗu da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a yau din nan Talata a wajen tattaunawa da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov da ke kawo ziyara a nan Amurka. Zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar wasu 'yan yawon bude ido shida sanadiyar amintan da ruwan wuta da wani dutse ya yi a tsibirin White Island na kasar New Zealand. Yau dinnan Talata, 'yan sanda a jamhuriyar Czech sun ce wani mahari ya harbi wasu mutane shida har lahira ya kuma raunata wasu biyar a wani asibiti da ke gabashin kasar. Headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta ƙaryata zargin cewa tana yaudarar duniya ne game da makomar yakin Afghanistan da aka shafe shekaru 18 ana gwabzawa. Wannan ya biyo bayan wasu takardun bayanai na gwamnati da jaridar Washington Post ta wallafa da ke nuna cewa jami'an gwamnati sun yi ta yin shela bayan ko sun san ƙarya ce, suka kuma ɓoye bayanan da ke nuna cewa Amurka ba za ta iya galaba a yakin ba.
Kuma sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za mu zaku ji mu ɗauke da wani shiri wanda a yau ma za mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne, wayya kuke kallon batun haƙƙin ɗan adam a yankunanku? Ana mutunta su kuwa? Za mu so ku kira ku bayyana muna. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. PJ Elliot. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin Yau da Gobe.